bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa dake nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a cikin shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan jagoranta daga nan ofishin Sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yunkurin kungiyoyin mata a jihar Borno akan samun doka mai tsanani ta hanyar hukunta masu fyaɗe, zantawa kan koma bayan ilimin mata a Jifa dake jamhuriyar Nijar, zaben kananan hukumomi a jihar Taraba a cikin kalubalen coronavirus, shirin a daina shan kwaya, inda da yardar Allah za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma dukkan waɗannan a dakacin labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa dake jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskure ma Amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da dora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott dake wakiltar South Carolina, wanda shine bakar fata daya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka, ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Sanata Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kuɗaɗen da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Su dai 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat na ganin yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda tun bayan mutuwar wani ba Amurka bakar fata ɗan asalin Afirka a makonnin da suka gabata, wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan kasar. Sai dai ana ta samun sabanin ra'ayi a tsakanin bangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat. A profession where you have the power to kill should be a profession that Karen Bass kenan, 'yan Democrat a majalisar wakilai take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke buƙatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba. Sai dai sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako. By removing qualified immunity, what you're essentially doing is not allowing police to do their job. Ta ce idan aka cire kariyar da 'yan sanda ke da ita, tamkar an ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata, hakan kuma zai sa ungwanninmu su zamanto ba su da tsaro. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwuwa a kuma samun ɓarkewar cutar COVID-19 a karo na biyu, wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na ɓarkewar cutar ba. Kwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun ɓarkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi akasarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙilar cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci. Wasu daga cikin kwararru a fannin kiwon lafiya irin su Kathleen Rivers, wacce ke bincike a Johns Hopkins, ta ce kuskure ne ma a rika cewa za a samu ɓarkewar cutar a karo na biyu, domin a cewar ta hakan zai rika sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni a yaduwar da cutar ke yi. Ita dai Amurka, wacce ke da mutum sama da miliyan 2,200 da suka kamu da cutar, ta kasance kasar da tafi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya. Har ila yau Amurkance ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta COVID-19. To kasar Spain ta buɗe iyakokinta ga 'yan yawon buɗe ido da ke fitowa daga Turai, yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaƙi da cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi kasar ta Andalus ta fara daukan wannan mataki a wani yunkuri na mayar da harkokin ta na yau da kullun. A da Spain ita ce kasa ta uku da tafi yawan masu dauke da wannan cuta a duniya. Amma yanzu ta koma mataki na bakwai inda take da mutum 246 da aka tabbatar suna dauke da cutar, kamar yadda cibiyar bincike a Jami'ar Johns Hopkins ta sanar. Sai dai yayin da nahiyar ta Turai yake farfadowa sannan a hankali, kasashe irin su Brazil, Afirka ta Kudu, India da kuma nan Amurka na ci gaba da bada rahotannin samun karin masu harbuwa da cutar. Baya ga Amurkan, Brazil ce kasa ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar ta COVID-19, inda take da mutum sama da miliyan 1, yayin da Rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576. A yau Litinin, Koriya ta Arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yada farfaganda, wanda ta kira na radabtar da makwabciyarta ta Kudu. Kafa yada labaran kasar ce ta fitar da wannan rahoto kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yada takardun farfagandan bata sunan Koriya ta Kudu.
Ga kananan yara a kusan dukkanin sassan Najeriya da hakan ke haifar da tashin hankali da jefa iyalai zuwa juyayi mara dosali. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam wato Human Rights ta jagoranci ƙungiyoyin mata a jihar Borno zuwa majalisar dokokin jihar don matsawa 'yan majalisar su tsara doka ta hukunci mai tsanani ga masu fyaɗan. Daga Maiduguri birnin Shehu, wakilinmu Haruna Dole Biyu ya yi kuma da wannan rahoto.
Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan ƙarƙashin jagorancin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Commission ke gabatar da buƙatunsu ga majalisar dokokin jihar Borno na neman yin dokoki mai tsanani kan masu aikata laifuffukan fyaɗe. Da yanzu hakan ya zama wani babban annoba tsakanin al'umma. Wannan matsala na fyaɗe ne a ɗaya daga cikin manyan laifuffuka da yanzu hakan ake yawan zargan maza da shi, musamman ma ga ƙananan 'yan mata, wanda hakan ya janyo hankulan gwamnatoci da ƙoƙarin aiwatar da dokoki mai tsanani da zai hukunta duk wanda aka kama ba tare da wani sassauci ba. Barista Jimai Michelle Yade ita ce shugaban wannan hukuma.
So mu ma yau mun zo mu mika hukumar ma State House of Assembly, su ne tunda su masu yin doka, su yi doka mai karfi wanda zai sa yau in aka kama mutum aka hukunta shi ya san ina zai shiga. To muna roƙon jama'an Allah, mutanen Maiduguri mu tashi tsaye mu yaki wannan abu domin ba abu mutum daya ba.
Nan kamar wannan koke-koke kun samu kaman guda nawa ne haka wanda har kuka kada murya ko zo majalisa dan ayi doka mai tsanani?
Gaskiya ana samuwa da yawa, kuma da yawa suna nan kwancece ba sa fitowa su fada.
Akwai kamar koke-koke da aka ce wasu jami'an tsaro ma akan same su da irin wannan zargi da aka yi musu cewa sukan shiga irin wannan faɗa. Kun samu irin wannan koke?
Eh to, ba za a rasa ba, dai mutum ne.
Hajiya Hadiza Bukar da ita ce shugaban kungiyar injiri du mata rashin jihar Borno da kuma ta kasance cikin wannan kungiya da suka yi tattaki zuwa majalisar.
Dan mun duba a yau akwai abin da ya adabi al'umma. Abin kuma shine fedin da yake akwai ko wani mu da kyar gari ya waye ba a samu iri wa'annan abubuwa. To mun ga cewa in mun yi shiru 'ya'yanmu za su cutu. Shi ya sa muka ci to bari mu zo muna bin goyon baya stakeholders a samu irin yadda za a yi hukunce-hukunce da zai ba wa duk wanda aka yi masa wannan abun ya nemi 'yancinsa.
Kamar wani hukunci ne kuke so ku an tambaye ku a ra'ayinku a ce an aiwatar saboda masu wannan laifi?
Mu ba mu kima capital punishment don wa'annan duk wanda ya shiga wannan harkar zai iya yi.
Honorable Abdulkarim Lawan da shi ne kakakin majalisar dokokin jihar Borno, wanda kuma Honorable Aji Kwalo Ibrahim Kade wakilta wajen ma waɗannan ƙungiyoyin matan jawabi da kuma ya taɓa gabatar da ƙuduri gaban majalisar dokokin jihar Borno game da wannan matsala na fyaɗe. Gaba abin da ke cewa
coronavirus COVID-19 lockdown din nan ba da waraka mun riga majalista ta yi passing kuma mun tura shi mai girma gwamna Professor Babagana Umaru Muslim da ya zartar wannan ya zama doka. Mun yi iya gwargwadon ƙarfinmu mu ga cewa masu fyaɗe ba ba su sun tabo ba sai sun an hukunta su.
Kai ka gabatar da ƙuduri na musamman ma hukunta masu fyaɗe a gaban majalisa a kamar watanni da suka gabata. Kamar me ka jan hankalinka wajen gabatar da wannan ƙuduri?
Na abun ne muka samu koke-koke da dama.
Kada bulin ka ce kun samu koke-koke da yawa, za ka iya kiyasa mana kamar koke-koke na game da wannan matsalar na fadi za su kai kamar na wanda kai ka ansa?
Wallahi da dama ni a mazaba na ma shi hakimin karaman hukumar jere da Olmai Dogoro ba yace yana da su a hannunsa fiye da dare, kuma akwai wanda ma ba zo an yi reporting ba saboda gudun tsangoma.
Honorable Aji Kolo Ibrahim Kadi kenan daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar Borno ke bayani game da irin matakan da suke doka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa kananan yara wato UNICEF sun shirya wani taro a Difa akan hanyoyin da za a bullowa koma bayan ilimin mata a jihar ta Difa. Taron ya yanke shawarar karfafa matakan faɗakar da jama'a illolin cutar corona. Ga Kabiru Isa na ƙungiyar yaƙi da cutar corona wato OLC a zantawarsa da wakilinmu Sule Mumini Barma.
Akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban kasa Alhaji Isa Muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashe lakon daga shekara ɗaya har shekara 16. Kenan wannan abu shine za mu vitamin ne ke sa waɗannan yara tun daga sai ba su mahi yawan su ba su isa CV. Na biyu kuma idan ka dauka ka diba ni a secondary school waɗanda ke zuwa CZM su ma idan ka dauka kashin su mahi yawan su cikin kashi 100 zaka iske kashi 70 na shi ma ka wucewa sankiyam. To shine ya kamata mu tsaya mu bita mu gani menene ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alƙawari na za a dauka kuma kaka za a yi a magance abun. Saboda dalili haka da taimakon UNICEF din kuma duka sarakunan gargajiya nanan jihar Difa da leader religieux dukan su gaba daya da prefect na gunduma da mayororin su duka gaba daya da inspector duka dai da OIN daya duk wanda ke hodi a jihar cikin harkar education su ne manka zaka manka riskuna manka tattauna an kai bitan matsaloli. Yanzu ka dauki misali ma yanka dauka karamin misali wannan tsaye da karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin karatu a jihar Difa misali yadda yaro 4000 wannan ba su dawo ba kuma musamman ƴan mata kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abuna wanda shike dole na dauki hankali kenan in ka dauki wadannan garaba su dawo ba wannan su ba hadda suna kai dawo a busto ina ga wadannan kuma za a ji sun tsaya tun kafin lokacin shi zaga kenan sai ya kasance ana dauka ƴan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba hadda su an kai ba
a yankin nan yau shekaru 5 kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar Boko Haram. Ba ganin za ta yi matsalar tsaron nan ita ce ke masababin tabarbarewar sha'anin ilimi a yankin Nadifa?
To wannan matsala lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba, to amma ka san an ɗauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su karatu cikin makarantun nan da sun ka zaka. Kenan babu wata hujja inda uban ɗaya yake da OIN ɗaya suke kuma an karbe su a cikin lakwal baki abu kenan babu wata hujja ta zamana a gida ba a shi makaranta ba. Yanzu idan ka dauki misali canton din Shatamari tunda mun ji bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abun da ka sani akwai canton akwai abinci duk abun da ka sani akwai to amma an kai riskuna an gani mahi yawan ɗayan mata wanda an ka za ka tuba za su je ba da sauran mutane kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wanda mutane sun ka ba abun muhimmanci.
Akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin ɗauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus. Shin waɗanne matakai ne aka ɗauka a halin yanzu a yankin na Difa domin daƙile yaɗuwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban?
To matakin nan da an ka ɗauka bisa ga harka lafiya shine cewa idan ka zo yanzu nan Difa kowace makaranta kana ganin bacin kowace tarsa an aza wannan dispositive abun na wanke hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da ƴan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane da ji suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke iya kare mu da wannan cuta sai ɗaukan matakin ne da bin matakin nan da gwamnatin shehin da tabbat abin da muke gani a jihar Difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan alluba mana
a gaishe ka Sulaimanu. A jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ana shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da ake cikin kalubalen cutar coronavirus. Wannan lamarin dai ya jawo muhawara mai zafi a tsakanin jam'iyyun adawa. Daga Yola wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun farko ma dai sai da wasu jam'iyyun adawa a jihar Taraba suka yi barazanar gazawa kotu domin kalubalanta hukumar zaben jihar Sake saboda rashin gudanar zabe na ƙananan hukumomi. To sai dai kuma biyo bayan kimtsawa da kuma taruka da masu ruwa da tsaki hukumar zaben ta ma ayyana ran 30 ga wannan wata na Yuni a matsayin ranar da za a gudanar zabe a daukacin ƙananan hukumomin jihar 16. To ya koshin ma wani shirin hukumar ta yi musamman a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus. Dr. Philip Joy da ke ma zama shugaban hukumar zaben jihar Taraba ya ko bayyana irin damarar da suka yi.
Zabe na local government yana mandate na constitution wanda ya kamata a yi saboda demokradiya a level na local government. Mu a Taraba muna akan shiri na zabe kuma shirin bayo muka fara ba. Saboda haka mu abinda muka yi nan mu yi zama don mu building consensus kuma mun samu consensus din 27 na wannan wata shine consensus da muka building da IPAC. Amma mu as a commission hukuma mun kai shi 30 na wannan wata. So in party da ta ce ba gaya masu ba amma mu kuma mun riga mun fada kuma mun yi meeting din kuma muna da evidence din. Yanzu da ka zo ma zan iya nuna maka minutes of meeting da muka yi din wanda mun doka da date din.
A kula ta bangaren hadakar majalisar jami'in Najeriya ta IPAC ta ce su ma jami'u sun shirya wannan zabe na ƙananan hukumomi a jihar Taraba. Ga mai ta bakin shugaban wannan hadaka.
Alhamdulillah suna daga tambaya Alhaji Sa'ad Abubakar Hassan chairman na Interparty Advisory Council IPAC wato kungiyar jami'u na jihar Taraba na din kan jami'u jihar Taraba. Sunan jami'a kuma jami'ar YPP ne Young Progressive Party. Lalle hukumar zabe ta jihar ta fixing din date wanda ta kiraye mu akan shawara domin mu ga an gudanar da wannan zabe a daidai wannan lokaci
da lokacin da aka sa da kuma 20 kuma zabe a Taraba.
Kware da gaske mun gamsu da date din da aka saka na wannan zabe a daidai wannan lokaci wanda aka sa on 30 ga karshen wannan wata kenan 30 ga watan nan. Saboda haka jam'iyyu da dama daga cikin wannan kungiya namu ta IPAC wato sun yi nisa wajen shirye-shirye domin suka sun lashe kudirin wannan zaɓuɓɓukan da za a yi na ƙananan hukumomi.
Ba ta yi ba ake ma zargin gwamnatin jihar ta Architect Dare Dusan Isyaku da jan kafa wajen ba da kuɗaɗen wannan zaɓe. Batun da ko hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskanci harkokin siyasa Honorable Abubakar Bawa ke ma cewa fa ba haka zancen yake ba.
IPAC su ne leman na jam'iyyu gabaki daya. An yi zama da IPAC an yadda da cewa a yi zaben nan. Su kama da sun ce a yi on 27 of this month. Shi ne SAEC ne sun ce a to a yi on 30th zafi. Suka yadda akan cewa za a yi on 30th. IPAC na jam'iyyu nawa? Jam'iyyu 18 sun haɗu gabaki daya jam'iyyun nan sun yi meeting sun yadda akan wannan.
Hadimin gwamnan jihar Taraba kenan ta fuskanci hakokin siyasa Honorable Abubakar Bawa kuma koma da menene fata ko shine Allah kai mu lokacin da za a yi wannan zabe. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Masu sauraro kar a shafa ana ci gaba da sauraron murar Amurka ne a wannan shiri na musamman daga Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Yeah.
Toma Dalla. Binta Esiro daga Washington DC. Shigo ki kawo mana shirin a daina shan kwaya.
Haka barkamu da sake saduwa a wannan shiri na Adela Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar wannan shiri da ke maida hankali akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addabi al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, mun leka jihar Adamawa ne inda muka yi shirye-shirye har guda hudu game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na farko cikin biyu, za mu yi tattaunawa ne da Honorable Yuguda Hassan Kila, wanda ya yi aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaki da miyagun kwayoyi, wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. Je Abuja a Nigeria domin jin ta bakin Honorable Yuguda Hassan Kila.
An kai dade barin baka dama ka gabatar min da kanka.
To sunana Honorable Yuguda Hassan Kila, ina wakiltar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa, kuma ni dan jami'ar APC ne.
To Honorable, akwai wani abu yanzu da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya, musamman a kasar mu ta Hausa, domin ba za a ce jihar dai ce ba, amma ta fi da yawa a jihar Kano, shine batun shan miyagun kwayoyin nan. To ya kike kallon wannan al'amari ne, ganin cewa kai uba ne, kai kuma ka taba aikin kwastam ma inda ake kwacewa waɗannan kwayoyi in an sun shigo kasar nan ba bisa ka'ida ba?
Wannan gaskiya ne, wannan ya zama ruwan dare ga duniya, kuma a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ta miyagun kwayoyi sun fi tsamari a jihohinmu na Arewa, Kano da Jigawa, kuma ko ina ma a Arewa ana shan waɗannan miyagun kwayoyi. Wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa, tun daga gida har zuwa makaranta, har sarakuna, har malamai, har shugabanni dai, ba ma na siyasa ba. Kuma wannan al'amari dole sai an tashi tsaye. Kamar da kika faɗa, na aiki a kwastam, na kama kwayoyin nan, kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa, kuma mun san masu shigowa da su. Al'amari ne wanda yake a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye, in ko ba haka ba al'ummar mu gabaki daya za ta tagayyara. Wannan kamar yadda na faɗa, abu ne wanda daga kan iyaye har shugabanni dole ne a tashi tsaye.
Wajen tashi tsayen nan, Honorable, ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye?
Ai kamar lince abin ya fara tun daga gida, ya shafi kowa da kowa. A hukumance kamata ya a ce hukuma, tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha, har kuma ta tsarayya. Domin abubuwa ne wanda yake dole, akwai doka wanda mu dama aikin mu ne a dokan nan. Yanzu dama yana daga cikin abubuwan da ni ma nake so, dokan nan tun da ina ne kaina memba ne na committee na wannan hukuma ta yaki da miyagun kwayoyi NDLEA, memba ne na kwamitin nan, dokokin su da suke da su mun ce su kawo mana, so mu sake duba su, mu ba da shawarwari a gabo wadda abubuwan da zamu gyara mu gyara, wadda zamu kara akai mu kara akai, domin abun kan gaskiya ya zama wala haula wala quwwata illa billah.
Honorable, wannan abu ya shafi ma matan aure a yanzu da ake zargin cewa su ne ma suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyi. To ya kike kallon wannan al'amari ne, tarbiya ko zai yi ga mata da take shan kwayoyi?
To ina kuwa mace wadda ita ce uwar gida, ita ce duk wani tarbiya da abin daga kanta ya fara, in ya kasance mata ba a matar gida babu tana shan kwaya, kuma sai dai kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a gaskiya, wato da daɗewa na sani, matan aure akwai lokacin da muka samu waɗansu ma banda ma kwayar ma, hatta ma giya, matar aure sai ta aika yara a siyo mata giya a cikin flask na shayi. Mun kama waɗannan abubuwa, kuma sannan alhamdulillah kamar a Kano akwai wadda ina jin rediyo, akwai wani gidan rediyo da ake magana na waɗansu kwamiti da aka yi unguwa-unguwa, an san yaran unguwa, an san iyayensu, an san gidajensu, ana musu magana kuma hatta su suke magana ai matan aure ma sun san saya sukan kai musu mazajen su sai su kula da su su ma shiga me suke in dai ba su ma suna sha ba amma kuma haka samu irin wannan abu ai an gurbanta iyali kenan mace tana sha miji yana sha kuma ƴaƴa ma su zo a ce suna sha Allah ya sauke
ta masu sauraro Barma da sa'aya ana sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu ci gaba da honorable Hassan Kila game da matakan yaki da wannan muguwar dabi'a ta miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin Madina Dauda da Julie Leather Gresham wacce ta taimaka hada sautin shirin ni Binta Asiru da na hada shirin nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
bakon gobe idan Allah ya kai mu zamu kawo muku sabon shirin yanzu ga shirin mu na ƙarshe wato sharhin jaridun Najeriya tare da baban gidan Jibril
Lan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani bisa matakin rusa wani bangare na ofishin jakadancin Najeriya a kasar Ghana jaridar Daily Post ta rawaito min sahokin wajen Najeriya Geoffrey Onyama na cewa ko kadan gwamnati ba ji dadin matakin da wani dan kasar ta Ghana ya dauka ba na rusa wasu gidaje na ma'aikatan ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra sai kuma jaridar Sahara Reporter daya daga cikin manyan labaran jaridar Sahara Reporter na cewa ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya tabbatar da rahoton jaridar ta Sahara Reporter dake cewa ya bada umarnin dakatar da bincike na almundahan kudi a wata cibiya dake garin ma'aikatar aikin gona a Najeriya da ake kira Nursal jaridar da ta ruwaito ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami na umartar hukumar EFCC da ICPC da sauran hukumomi na tsaro da kuma gudanar da bincike akan harkokin kudi da su dakatar da bincike da suke yi na almundahana a ita wannan ma'aikata da ke karshen ma'aikatar kula da harkokin gona a kasar jaridar da ta ce jami'ai kuma hukumomin bincike na cin hanci da rashawa na gudanar da bincike ne akan shugaban hukumar da ake zargi ya karkatar da wasu makudan kudade da suka kai naira biliyan 1 da doriya sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta kasa NNPC ta fara gudanar da bincike na gano man fetur a jihar Plateau cewa babban janar maja mai kula da bincike da kuma hako man fetur Abdullahi Bomai a lokacin da ya kai ziyara ga gwamnatin jihar Plateau Simon Bako Lalong a cewar Abdullahi Bomai dai yanzu haka ana gudanar da bincike akan wasu yankunan jihar Plateau da suka hada da yankin garamar hukumar Wase da Kanam kuwa makon da ya gabata ma dai hukumar ta matatan man fetur ta Najeriya NNPC ta bayyana cewa ta yi nisa wajen gudanar da bincike na gano man fetur a jihar Niger dukkanin jihohin da na yankin arewa maso tsakiyar Najeriya ne sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da ya yanzu haka mataimakin gwamnatin jihar Ondo dan jam'iyyar APC ya sauya shiga zuwa jam'iyyar PDP kasa da mako daya bayan da gwamnatin jihar Edo shi ma tare da mataimakinsa da kuma wasu jigajigan jam'iyyar a jihar Edo suka sauya shiga daga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya zuwa jam'iyyar PDP mai adawa yanzu haka dai ana ci gaba da rikici na jam'iyyar a jihohin Ondo, Edo da kuma jihar Rivers kamar yadda jaridar da Punch ta ruwaito bayan dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshomole da kotu ta yi bisa korafin da wasu 'ya'yanta suka shigar sai kuma jaridar The Guardian ita ma dai daya daga cikin manyan labaran ta na da alaka ne da jam'iyyar ta APC inda ta ce yanzu haka rikicin cikin gida ya mamaye jam'iyyar APC da ke mulki har ma da jam'iyyar PDP mai adawa abin ya ci furin murya Amurka daga Najeriya
sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka sunana Hassan Maina Kaira